بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا الأمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانه يفقه قولي. بارك يا أمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amin a kara jaddada godiyar mu ga Allah madaukakin sarki wanda ya kage halittar mu kuma ya raya mu a zuwa wannan safiya mai albarka ta Laraba da ta daidai da 19 watan Shawwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina shekara 1447 da kuma yayi daidai da 9 kenan ko 8 ga watan 4 miladiyar haihuwar Annabi Isa 2026. Ci gaba da karatu da muke yi a wannan littafi mai albarka na kitabun tauhid munasabata azumi da ta gabata ya sa mun ajiye karatu ci ikon Allah kuma za mu ci gaba da karatu kamar yadda muka saba hatta mun da roƙon Allah ya tarba mana dan da muke yi kuma girmama aladan mu marshe mu cewa a jawo hankulan mutane musamman da rayuwa take a yanzu da kuma yin ci gaba da addu'o'i kuma dagewa wajen aikata ayyuka na alkhairi kamar da muka sani wannan kan an sha gaya mana amura munasabata karatutuka wanda malami suke karatutuka cewa bai dacewa ga dan adam din da ya siffantu da wata siffa mai kyau kuma a wani lokaci idan shudewar lokacin wato lokacin ya shude kuma sai kasa a gwiwa daga abin da zamu fahimta shine duka al'umma tana da bi'antuwa da siffantuwa da kyawawan ayyuka a lokacin watan Ramadan kama daga shi karan kansa azumi irin su ciyarwa da dukiyoyi yawan nafifili kyauta sadakoki har wasu masu kan kebe watan Ramadan a matsayin watan da suke fitar da zakkarsu cewar ko ya haidai ba ko bai daidai ba haka da irin wasu abubuwa waɗanda suke kyawawa ne na ayyuka ko kuma in Ramadan ya shude sai ka ga mutane kuma suna kasa a gwiwa ko da irin masallacai ya zamu fahimta za ka ga a cikin watan Ramadan dukkan salloli sai ga ana cika amma mun kunya sai ga bayan Ramadan kuma sai ga wasu safu ne kadai ake abin nan din su aka kada labari wasu da limamai sun halar da sun ta kawowa wata kabiya da kuma wata munasaba da suka rinka magana suka kubobi suna jan hankulan mutane a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wafati sayyidina Umar ya tsaya akan mutane da takwabi yana cewa duk wanda ya wato yace manzo Allah ya rasu ji ainihin sare kansa a lokacin sayyidina Abubakar baya tare da su a ce yana dan wajen garin Madina a gidan wata matarsa da ya kwana a wajen ya dawo sai ya samu labarin rasulun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya aka gaya masa abinda Abubakar dan Umar halin da yake ciki ya shiga ya ganshi da takobi a hannunsa bai masa magana ba sai ya shiga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya bude manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar manzon Allah ya rasu tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ma ya gaya masa cewa yace masa innaka mayyitun wa innahum mayyitun tun yana da rayuwarsa lokacin da shirkan Makka suka matsa masa suke cewa kai mu ma mu bashi ma ai shi din zai mutu mu ma mu huta Allah ya tabbatar masa cewa shi din mai mutuwa da kuma wannan mutuwa ita ta tabbata a kansa har auna yake ce masa wa ma ja'alna li bashari min qablikal khuld afa in mitta fa humul khalidun ai ba mu sanya hal wato rayuwa tabbatacciya ba a wani dan adam daban kai din har in ka mutu to su din masu tabbata ne Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut to na so in kai mu zuwa ga abinda malamai suka yi ta maganganu a kai lokacin da aka tabbatar manzo Allah ya rasu sayyidina Umar Abubakar ya zo ya karanta wa Umar da sauran sahabbai wata aya da suratul Ali Imran kuma Muhammadin illa rasulun kad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila in qalatum ala aqabikum Allah ke gaya musu cewa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kasance ba face manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadanda kuma annabawa sun gabace shi tunda shi ne ma na karshen su da shi aka cike annabta da manzanci afa in mata in shi ya mutu aw qutila ko kuma aka kashe shi a wajen yaki in qalatum ala aqabikum shikenan sai ku koma aka duga daga ku yi rijja ku bar musulunci ku yi kaza don haka kuma ya faru da yawa an samu wasu sabbin musulunta bayan rasulun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi radda a sai da aka tura su daga cikin sahabbai suka rinka yin tayayya da su akan hujjoji aka samu dai aka dawo da su amma kan labari ya ta kissa ta tabbata wasu sun doge akan ridda da suka yi to abinda ke son jawon kalma akai shi lokacin da aka naga sayyidina Abubakar matsayin khalifa daga cikin kudubobin da ya rinka yiwa mutane saboda kuduba ta farko a cikin sulubin maganganunsa sai yake cewa man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan kalimata, yace duk a cikin wanda yake bauta ne dan annabi muhammad ko kuma yana ma bauta masa ne, to fa inna muhammadan kalimata, yace annabi muhammad ai riga ya mutu. Sai yace amma wa man kana ya'budu allah fa inna allah hayyul la yamut, amma duk wanda ya kasance kuma allah yake bautawa to allah fa rayayye ne, fa inna allah hayyul la yamut, allah rayayye ne, rayuwa take matabbaci ba irin tamu ba, la yamutu baya mutuwa. To sai da ji wani malami a wato wani limami daga cikin limaman harami, shi ma sai ya dauki irin wannan usulubin magana, shi kuma sai ya danganta ta da ramadan, shi ma a cikin kutubarsa sai yake cewa man kana ya'budu ramadana fa inna ramadana qarifat, yace a cikin duk wani wanda yake yin bauta yana bauta ne kadai a cikin watan ramadan ko kuma yana bautawa ramadan shi karan kansa, sai yace fa inna ramadana qarifat, yace ai ramadan ya riga ya shude, amma wa man kana ya'budu allah fa inna allah hayyul la yamut, amma wanda ya kasance shi kuma Allah yake bautawa to Allah yana nan rayayye baya ainihin mutuwa. Mun da kace mu jawon kalmu mutane shine mun dabi'antu da wasu abu dabi'u wanda suke kyawawa, su zalai ka dauki abin da ba wanda ko aina za ta yi karatun alqur'ani har sai musu mari sai an tuwani ma yayi sauka daya, wani yayi biyu, wani yayi sama da haka a cikin watan ramadan, amma daga ramadan ya shude sai kaga an yi kasa a guwa, wani ma suke daukan wasu kwanaki bai taba alqur'ani din ba, ko da yana da haddar wasu abu zaka ga amma dai wasu shagulgula sun ainihin kawar da shi. An tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wani aiki ne kan yafi falala, sahabbai suna da kwadayi na samun lada gwadi a wajen Allah, sai suke yawan tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani aiki ne, shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda la yatuqu anil hawa kuma yana duba munasaba, wani lokaci sai ya ce musu ciyar da dukiya, wani lokaci ya ce musu sallah akan lokaci, amma a wannan karan da suka tambaye shi sai yake ce musu aikin da aka dawwama akan nan ana yin sa a duwan, sai ce wa in qalla, yace ko da kuma aikin ya karanta ne, ka kasance kana karanta alqur'ani ne shafi biyu ko shafi uku, to kada ka ɗebi ayyukan da suka fi karfi, wanda sun zama misali kana ga kala yau da gobe za ka zai saka yi me zai saka yi kasala, a ci gaba da kaɗan da ka saba yi, tunda manzo Allah yake cewa wa in qalla komai kankantarsa, kuma abinda ka dawwama kana yin sa shine wanda Allah ya fi so kuma ya fi ba da lada, kafi wanda zai rika karanta izu biyu izu uku a wata rana ya samu kwana da kwanaki kuma bai karanta ba, saboda haka wannan jan hankali ne da ya kamata ka umarce mu jawo hankulan mu, yana da kyau musamman irin rayuwa da irin fitintunu da muke kallo suke ta ainihin kunnowa kai, waɗanda duk alamu ne na tashin alkiyama, to waɗanda yana da kyau mu ci gaba da yin addu'a. Allah dai ya ce inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, Allah baya canjawa al'umma ko mutane wani abu da suke kai har sai su mutanen sun ainihin canja, duk abinda da mutane na samun su to bai ma kasabata aji wani abu samuwa ne saboda abinda hannayensu ainihin yake me yake su gurgurta. Ya da kyau ni na gyara kai ka gyara mutane duka mu gyara, gyara baya zuwa lokaci daya sai a matsayin kirkiku, wancan ya gyara wancan ya gyara, sai kaga an yi influencing al'umma ta riga ta koma sannan sai Allah sai ya canja mana ainihin tsanani da rashin musamman irin zaman rashin zaman lafiya a duniya gaba daya da wasu jahohi hatta kasar mu a wasu wajajen za ka samu babu zaman lafiya, hatta irin a zo a zauna karatu irin wa'annan ba a samu saboda fargaba da irin abubuwan da zai kai ya kawo, to muna roƙon Allah ya kawo mana zaman lafiya da kuma dagewa da dogewa wajen aikata ayyuka na alkhairi har ƙarshen rayuwar mu. Dalla Allah cewa ku abdu rabbaka hatta yati yaqin, yake ga wa manzon Allah wato dogi wajen kan ibada har ainihin yakini, suka ce ita ce mutuwa, to Allah ya taimake mu. A littafi muna kan wani babi ne ta wato lokaci ya cin mana bamu kai ƙarshen sa ba, abu laifi mu sake komawa baya da babin ba wani mai girma bane ba sai mu ji me ya fi ya fusta babin da malai yake cewa babu atusamma bi qada'il qudata, babin da zai ainihin sanar da mu ko zai koyar da mu wato wata magana da mutane kan fada a cikin usulubin maganganun su na yau da kullum ko kuma dan girmamawa, suke cewa biqada'il qudata wato alqalin alqalai, akai mubalaga wajen girmama wani bawa to hakan bai dacewa, kamar ana so a sanya shi kine tare da Allah. Malam yake cewa wa fi sahihi an abi hurairata, an sabo hadisi daga sahih al-bukhari wato ruwayar abu huraira anna nabi sallallahu alaihi wa sallama qala, manzon Allah sai da amincin Allah tabbata a gare shi yace inna aqna ismu inda allahi rajulun tusamma malikul amlak, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa mafi kaskancin suna da za a kirayi wani da shi ko kuma mafi kaskancin suna a wajen Allah da za a kirayi wani da shi shine a tsamma al-malikul amlak, sarkin sarakuna, saboda Allah ya baiwa sarauta wani bawa, saboda kuma an daukaka shi mai yiwa a irin hayarki na ainihin mulki, wane yafi wane, wane yafi wane, wane yafi wane. To shi din da ake ga kamar shine a sama da kowa, sai a rinka ce mishi sarkin sarakuna. To wannan magana, magana ce mai girma wadda kaskanci ne da ake danganta shi da shi a wajen Ubangiji. Allah baya son haka din, yake cewa la malika illallah, domin babu sarki sai Allah. Kana Sufyan, Sufyan Sauri yake cewa mislu shahani shah, wata kalma ce da suka ce kalma ce ta ainihin Faransanci, wato shi matamarkaci kamar dare take da waccan alƙalin alƙalai. Wani shi ne misali an kai shi wata ƙololuwa ta kasancewa sauran alƙalai suna ƙarƙashinsa, sai ka rinka ce mishi alƙalin alƙalai, to hakan bai dace ba, ka kira shi da sunansa na alƙali. In alƙali ne Allah ya ba shi alƙalanci, ba ka masa hassara. Amma shi ma kar ya ji cewa an daga shi, an kallafa, wato an girmama shi, an kambama shi, ana ce mishi alƙalin alƙalai, ko kuma ana ce mishi sarkin sarakuna, ko malamin malamai, duka irin wanda za a iya samu, ko kuma sarkin malamai, misali ga malamai kuma, amma kuma ga shi dai shi ne wani asalinsu. To hakan bai dacewa. Wa fi riwayatin, a wata riwaya, aghyadu rajulun inda Allahi yawmal qiyama abaqahu, shi ne mutum mafi kyamatuwa a wajen Allah a ranar alkiyama. Abbakahu shi ne mafi kaskanci, wato irin wa'annan wadda a duniya suke jin su wasu ne, za a fada a gabansu a gurfana. Mai yiwuwa ma wasu daga cikinsu suna da ilimin cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a ainihin wato karya wasu gaɓoɓi guda bakwai a wani ɗan adam ɗai a duniya sai Allah shi kaɗai, amma su kuma za ka ga an gurfana a gabansu, har ma ana so ka ga an kai goshi kasa, ana ƙoƙarin yi musu sujuda wa iyazu billah. Wasunsu kuma sun san hakan ba daidai ba ne ba, amma kasantuwarsu kar a ga cewar in ba a yi musu hakan ba kamar an ƙasƙantar da wani matsayi nasu, sai su bari kuma ana yin hakan. To duk wanda ya san hakan matuƙar yana da ilimin cewar hakan ya san ba daidai ba ne, kuma ya bari ake yi masa, to zai tashi a gaban Ubangiji daga cikin makaskanta, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce, wa qawluhu aqna'a, wato fadinsa da ya faɗi kalmar aqna'a a ciki shi ne ainihin abin kyamato, abinda Allah ya fi kyamatowa, ya'ani abiyar, wato kaskanci ko kyamatowa a wajen Allah. Shi ne malam ya kawo, ya ce fihi masail, a cikin wannan babi za mu iya fahimtar wasu matsaloli kamar yadda ya kawo su. Al'ula na farko yake cewa annahayu an tusamma bi malikil amlak, za mu fahimci hani da aka yi wajen kiran wani da matsayi ko da suna na sarkin sarakuna. Bai dacewa a kirawa da kai ma in ka san hakan, to bai dacewa ko da shi din shi ne a bisa on top a matsayin hayarki na sarakuna din, kai ma karka ji ka ce mishi sarkin sarakuna, za ka yi kiransa da wata kalma sani nan ka yi daɗe ko wani abu da shonarsu da ake iya amfani da su a su sarakuna din. Amma bai dacewa ka ji cewar kana kai shi wani matsayi sarkin sarakuna, alƙalin alƙalai, malamin malamai, ko dai wani abu makamancin haka. To malai ce lallai akwai hani ne tsanani a kayi haka. A saniya na biyu, anna ma fi ma'anahu mislu kama kala Sufyan, cewar anna ma fi ma'anahu, cewar dukkan wani abu da zai iya daukan ma'anar wannan na kamba mutum, na kamba ma dan adam, to mislu kama kala Sufyan yana kwatancenciya ne da irin da shi abinda Sufyan Sauri ya faɗa na kawwa waccan kalma da ake amfani da ita, wadda ba kalma ce ta Larabci ba, ba ajamiyar kalma ce. Saboda haka wannan dai kamar yana da kamanceceniya da wancan, bai dacewa a yi amfani da wata kalma a irin wani babban mutum ne, ko ma wani matsayi Allah ya kai shi, ya rinka jin cewar shi din fa ai wani daban ne, sauran kuma du'a me du'a kasan su suke, kamar yadda mai ahalari yake ma faɗa ko a cikin maganganu irin nasu na usuli wanda suke kyawawa, yake cewa bai dacewa mutum ya rinka kallon falala, yana da wata falala a kayan wasunsu akan sauran ƴan adam kenan. Saboda haka kar ka ji dan Allah ya baka ilimi, Allah ya baka mulki, Allah ya baka sarauta, Allah ya baka wani abu, wannan abu ne wucewa ne, ka rinka jin cewa kai kana da fifiko akan saura din, a'a ka dauki kanka wato daidai kake da saura. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya kaskantar da kansa to kuma shi Allah sai ya daga shi, amma duk wanda kuma ya girmama kansa to shi kuma sai Allah ne, sai kuma Allah ya kaskantar da shi, Allah ka datar da mu. Abu na uku yake cewa at-tafattun lit-taglidi fi hadha wa nahwihi malu kutini bi annal kalbi lam yakasud ma'anahu. Yace lalle ko akwai abin lura wajen kaurara hani din, wajen girmama hani fi haga, a cikin haka din wani hawi da wani abu makamancin haka. Ma'al kutini bi annal kalbi lam yakasud ma'anahu, cewar shi mai faɗa ɗin da shi wanda za a gayawa ko da zukatansu ba su yi yakini ba su da ta hakikanin cewar ai sun daga martabar mutum din ne zuwa ga ina, zuwa ga matsayi na Allah. Shi mai faɗan ba ya ce sarkin sarakuna ko ya ce alƙalin alƙalai da yana nufin wato ya haɗa shi, cewar kamar duk wata shari'a da aka yi a duniya waɗanda shari'ar an yi zalunci a cikinta, to akwai tabbaci da yakini cewar Allah zai ainihin sake wannan shari'a ranar alƙiyama. E kuma Allah shi ne mai sarwar, Allah shi ne sarki da mazai talimanin mulkul yau, Allah talillahi wahidu kahar. Saboda haka dukka da mai faɗaɗin da wadda ake gayawa ko da zukatansu ba su raya musu a lokacin da suke faɗaɗin cewar suna kaiwa mutum wani matsayi na Ubangiji ba ne, to amma dai akwai hali, akwai abin da ake cewa saddu zari'a, yau da gobe, yau da gobe, yau da gobe, musamman mutumin yana kyautata maka yau da gobe, za ka rinka jin shi din fa lallai wani na daban ne. Game da muke maganganun aka yi cewa akwai abin da ake cin shi saddu zari'a, wato wata ka'ida ce mata Imamu Malik a mashabarsa, idan yi misali Allah ya ce abu kaza haramun ne, to shi kuma Imamu Malik saboda kar a bar mutane su kai kansu zuwa ga haramcin da Ubangiji ya ainihin haramta, to shi kuma zuwa kusa da abin ma sai Imamu Malik sun yi shi a matsayin makaruhi, baka je kusa da shi ba ma balle ka karisa zuwa ga haramci din. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada misali mai kiyo da yake kiyo a gefen shi, yace yushaku an yafta fi, yayi kusa duk wani mai kiyo da yake kiyon dabbobinsa a bakin iyaka, to yau da gobe, yau da gobe zai yi sake wajen mai dabbobin su shiga cikin gonar mutane su yi musu ainihin barna. To saboda haka bai dacewa mutane su rinka yin amfani da wasu kalamai da za su rinka tambama wani shi din, kuma wani yana jin cewa lalle shi din akwai bambanci tsakaninsa da sauran mutane. Abu na karshe yake cewa tafattunu anna haza li ajlillahi subhanahu, cewar an yi hakan din ne, lura da hani din, cewar an yi shi ne li ijlalillahi subhanahu, saboda girmama Allah, kaji cewar Allah shi ne kadai wanda yake mai girma, shi ne kuma kake ainihin bijirowa da umarninsa da ainihin dukkan wasu wato girmansa a cikin zukatanka, shi ne mai baka doka ka yi, shi ne mai kaza, shi ne mai kaza, shi ne mai kaza, domin la ta'atu li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, wato babu da'a a abokin halitta wajen saba wa mahalicci. Duk lokacin da wani zai baka wata doka wadda dokar ta yi karo da dokar Allah, to bai dacewa kai mishi biyayya. Wannan mutumin ko wane ne shi, ko me matsayinsa a tattare da kai? To wannan shine fi misal jamalan ya kawo a takaicen takaitawa, daga kuma tunda shine karshen babi din, za mu dakata saboda yanayin tsafi da kuma lokaci din. Abinda na faɗa na dai Allah ya tara mu a cikin lada, abinda kuma na kuskure karancin sani ne, roki Allah ya shafe shi a cikin zukatanmu da kuma littattafanmu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullah.